Yau da misalin karfe 7 ne dai aka samu tashin wasu babumai a cikin garin Maiduguri, wani sanadiyar mutuwar mutane 9 da kuma ruwanta wasu guda 24. Wannan tashin babumai dai shine karo na biyu cikin makonni 3 da yawa ko a cikin garin Maidugurin, wanda ko a makonni 3 da suka gabata an samu wani tashin bom din a garejin tashin Muna, inda ya halaka wasu mutane. Shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno, wato Sema a takeice, injiniya Ahmed Satomi, ya wa murya Amurka karin bayani game da akwai wannan lamarin kamar haka.
Godiya ga Allah madaukakin sarki, mutum tara suka rasu, yadda guda biyu din yan kunan bakin waken a cikin bakwai din uku mata, hudu maza, kuma duka yan gudun hijira ne guda bakwai din wanda suka fito a jihar Malte, wanda za su fita wajen sana'arsu a cikin camp din Bakasi, suna jiran inda za su shiga mota a bakin ciki ta zo ta tada shi.
Wato duka ba mabomai guda biyu mutane tara ne,
duka ba mabomai guda biyu mutane tara da kuma wanda suka jikinta mutum 24 a asibiti.
24 a asibiti haka shi ma commander na sojan Najeriya shiya ta bakwai da ke garin Maiduguri, Brigadier General Victor Izegu, ya ce al'umma na garin Maiduguri su kwantar da hankalinsu kuma su gaba da gudanar da ayyukan hada-hadan su irin na yau da kullum.
Assure people to go about their normal business in Maiduguri. We cannot be cowed by Boko Haram and we are going to defeat them. We are resolute about it. It's all isolated incidences that happens.
Shi ma commissioner yan sandan jihar Borno Mr. Damian Chiku ya shaida a murya Amurka cewa
at this time around the going after a petrol tanker, probably to use it to make more impact. The target tanker, which could have been used to make more impact, was not affected.
Bomb din da ya tashi na gaban NNPC, wani ne ke kokarin kai hari ga wata babbar motar ɗaukar man fetur, amma bai samu nasarar yin haka ba, kuma muna fatar cewa za mu ci gaba da bincike akan waɗannan mutane don tsakuro tsaidekun irin waɗannan mutane da sakan murga da mun kare lagonsu. Na kuma zarci ɗaya daga cikin inda ta samu wannan tashin bomb din na unguwar Bakasi, inda wasu suka ce damun abin da ya wakana kamar haka.
Wanda ya faru, akwai mutanen IDP da suke tafiya gona, to sun fito suna jiran mota, wannan munafikin ya sace da kayan mata ya zo ya shiga tsakanin su ya tada wannan bomb din. Shine abin da yake faruwa, wanda suka mutu kuma Allah ya ji, mutum shida sun rasu, mutum takwas suna asibiti. Shine abin da ya faru.
Namiji ne wato kayan mata?
Namiji ne da kayan mata, ba yara, duk manya ne.
To da me yazo ne mutumin nan?
Da kaya ne haka
yazo ya sauka. Me yazo a mota ne ko a keke na?
Wallahi wannan ne bamu gani ba.
Bayan tashin abun ne so da na zo ni bakin jeddin mu na Bakasi kam, sai na zo ni tar ana tattare wasu namomi dai wanda ya bombin ya tarwatsa shi da su kashi shika haka da su hannayen haka nan da muka tattara muka dinne shi yanzu haka ba.
Kamar misalin karfe nawa ne abin ya faru?
Bakwai da rabi haka nan zuwa takwas. Suna so su je neman itace ne domin ba mu da itatuwa a cikin Bakasi kaf din domin nima dan gudun hijira ne.
Daga na rage kai?
Daga Mungunu.
Kamar wannan kam din mutane ne a ciki, yan ina da yan da ne?
Akwai Goza, akwai Marte, akwai Mungunu, akwai Ganze, akwai Guzamala.
Wasu mazauna a unguwar Bakasi kenan, ɗaya daga cikin wuraren da aka samu tashin bomb na garin Maiduguri a yau da safe, kai bayani game da abin da ya wakana. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.